عفوا أخي.
يا مسلما أهوى ولا يهواني،
قلبي بكى
متسائلا عن إخوة الإيمان.
dukan yabo da godiya da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala madaukakin sarki. Muna gode masa, muna neman taimakonsa da agajinsa da kiyayewarsa, wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi, shi ne shiryayye. Allah ta'ala ya shiryar da mu tafarkinsa madaidaici, wanda Allah ta'ala ya batar da shi babu mai iya shiryar da shi. Salatin Allah da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata a bisa manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cikamakin annabawa, shugaban manzanni wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da duka waɗanda suka bi tafarkinsu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Masu sauraron mu a cikin wannan shiri, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan mako za mu ba da tarihin Abdullahi dan Mas'ud. Abdullahi dan Mas'ud yana cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wanda suka shahara kuma sanannu. Akwai sahabbai da yawa masu suna Abdullah, har ma a cikin babban littafin nan mai suna Al-Isaba fi Tamyiz As-Sahaba na babban malamin nan mai suna Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, ya kawo tarihin sahabbai masu suna Abdullah guda 609, waɗanda kuma suke da suna Ubaidullah ya kawo tarihin 36. Abdullahi dan Mas'ud akwai tarihinsa mai faɗi a cikin waɗannan manyan littafai, kamar Tarikhul Islam na Imam Az-Zahabi cikin juz'i na 2 shafi na 24, da Al-Isaba fi Tamyiz As-Sahaba juz'i na 7 shafi na 209, da Al-Istiaf fi Ma'rifat Ashab na Ibn Abdul Barr juz'i na 7 shafi na 20, da kuma Usdul Gaba da Tabaqat Ibn Sa'ad, Tabaqat Khalifa, Hilyatul Awliya, Tahzibut Tahzib da Tabaqatul Qurra. Duk waɗannan sun kawo cikakken tarihin Abdullahi dan Mas'ud. Abdullahi dan Mas'ud yana cikin manyan sahabbai masu daraja ta ɗaya, ya musulunta tun a farko, har yana gaya mana cewa shi ne na shida a wajen shiga addinin musulunci. Ya yi hijira guda biyu, da shi aka yi hijira zuwa Habasha, da kuma shi aka yi hijira zuwa Madina bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma yana cikin manyan sahabbai da ake kiransu masu alƙibla biyu, wato yana cikin waɗanda suka yi sallah lokacin ana kallon Baitul Maqdis, da kuma waɗanda suka yi kai sallah lokacin ana kallon Ka'aba, wato yana cikin ashabul qiblataini, wanda sun yi sallah a Baitul Maqdis, sun kalli Baitul Maqdis sun yi sallah, kuma sun kalli Ka'aba sun yi sallah. Ya je Badr, daka yana cikin waɗanda suka je yakin Badr. Dukkan falalar da Allah ta'ala ya saukar game da waɗanda suka yakin Badr shi ma yana ciki. Ya je dukkan yaƙuƙuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ya lizumci zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dukkan rayuwarsa. Shine mai kula da takalman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya, shi yake cire mata takalma ya rike a hannunsa. In kuma zai tashi, shi yake kawo takalman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa masa. Abdullahi dan Mas'ud sunan mahaifinsa Mas'ud, kuma ya rasu tun a zamanin jahiliya. Ana masa alkunya da Abu Abdurrahman. Ya ruwaito abubuwa masu yawa daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama. Sannan yana cikin manyan alaramomi, wato masana alqur'ani da tafsiri. Yana cikin, ya ce da kansa yake ba mu labari cewa ya haddace surori 70 daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, daga cikin sura 114 da yake cikin alqur'ani. Matarsa Zainab tana cikin manyan mata waɗanda suka shahara a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama, ana kiranta Zainab As-Saqafiyya. Tana cikin mata sahabbai kuma masu dukiya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada su ƴan uwantaka kafin hijira da Az-Zubair bin Awwam. Suna yin abota tare, duk harkokin su na addini tare suke gabatarwa. Bayan hijira kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada shi abota da Sa'ad bin Mu'az, ɗaya daga cikin manyan jagororin wato a Madina. Abu Musa al-Ash'ari ya ce, lokacin da muka zo daga ƙasar Yaman, ni da ɗan uwana mun ɗauka Abdullahi dan Mas'ud yana cikin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda yawan shige da fice da muka ga yana yi a gidan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Bukhari da Muslim sun rawaito hadisi mai lamba ta wanda shi Abdullahi dan Mas'ud, iya hadisan da aka rawaito daga gare shi duka Bukhari da Muslim sun rawaito guda 64. Bukhari shi kadai ya ruwaito 21, Muslim shi kadai ya ruwaito 35. A cikin Musnad Nabawi kuma akwai adadin hadisai guda 148 wanda duka a ruwaito su ne daga Abdullahi dan Mas'ud. Abdullahi dan Mas'ud yana cikin mutane waɗanda Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yace wanda yake so ya karanta Alkur'ani danyansa kamar yanzu aka saukar da shi to yayi karatu irin kira'a Abdullahi dan Mas'ud. Abdullahi dan Mas'ud mutun ne wada kuma siriri mai taushin hali mai kaifin kwakwalwa, yana yawan sa kaya farare, yana yawan sanya turare, mutun ne mai tsafta mai kwalliya. Yana cikin mutun hudu waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yace a karba Alkur'ani a gunsu. Abdullahi dan Mas'ud yace lokacin ina matashi ina yin sana'a kiyo ga Ukubatu bin Abi Mu'ayd, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo zai wuce shi da sayyidina Abubakar, sai suka buƙaci na basu madara, sai nace ai wannan kiwo ne aka bani kuma ni amintacce ne kan ba zan sarrafa wani abu ba sai da izinin mai abin. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yace to nuna mana wacce ba ta da nono, sai nuna musu wata dabba wacce ba ta da nono. Lokacin sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shafa hantsarta sai ga nono ya taru, suka tatsa suka sha. Wannan karama da mu'jiza da ta bayyana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Abdullahi dan Mas'ud yace yana daga cikin abin da ya jawo hankalinsa zuwa ga karɓar addinin musulunci. Shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce masa ya karanta masa Alkur'ani. Sai ya ce ya Rasulullah, yaya zan karanta maka Alkur'ani bayan Alkur'anin kai ake saukarwa? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ina so in dinga jin sa daga wajen wani na, wato ina so in ji wani yana karantawa. Daka Abdullahi dan Mas'ud ya zauna ya fara karanta suratul Nisa, yayi ta tafiya Annabi sallallahu alaihi wasallama yana saurari, har sai da yazo wajen da Allah ta'ala yake cewa fa kaifa iza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida. Yace sai ga wato idanuwan Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama suna zubar da hawaye, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace masa hasbuka, ya ishe ka haka. Kun ga wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama zai sa shi ya karatu ya saurara, to wannan akalla dai ya samu abubuwa guda uku. Na farko ya nuna darajarsa a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama, na biyu ya nuna karfin tilawarsa, na uku kuma ya nuna saninsa ga Alkur'ani. Abdullahi dan Mas'ud yana cewa wallahi alladhi la ilaha ghayruhu ma nazalat ayatun min kitabillah illa wa ana a'lamu ayna nazalat wa fi ma nazalat ولو اعلم احدا اعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا او تبلغه الاب لركبت اليه. yace na rantsa da Allah subhanahu wataala wanda ba wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai shi, babu wata aya da ta sauka ta alqur'ani face ni ne na san inda ta sauka da kuma akan wa ta sauka kuma a wani guri ta sauka. wallahi da na san akwai wani mutum kwaya dai a fadin duniya wanda ya ci ni sanin littacin Allah, kuma a ce in ka haura kumi zai kai ka gurinsa. yace wallahi da na hau abun hawan nan naje gurinsa ko wane ne. wato wannan ba yana alfahari ko yana nuna takama bane, yana nuna dai irin yadda shi ya tsaya wajen Alkur'ani da kuma yadda ya haddace Alkur'ani da yadda ya kware a wajen tafsirin Alkur'ani. ya ishe mu daraja Abdullahi dan Mas'ud cewa Abdullahi dan Abbas yana cikin manyan almajiransa, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa addu'a cewa Allah ta'ala ya fahimtar da shi Alkur'ani. haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi shaida tunda ya sa shi cikin mutum hudu da yace a koyi Alkur'ani daga gurinsu. sannan Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa man ahabba an yaqra Alkur'ana ghaddan kama unzil falyaqra qira'ata ibn ummi abd. yace wanda yake son ya karanta Alkur'ani danyansa da dumuduminsa kamar yadda aka saukar da shi, to yayi karatun dan Ummi Abd, sunan mahaifiyarsa Ummu Abdullah, wato shine ake kiranta Ummu Abd.
أتراهم قد خدروا عن سمع كل بيان.
wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci Abdullahi dan Mas'ud ya hau bishiya ya tsinko wani abu, saboda gajartarsa sai kaurinsa ya bayyana. sai sahabbai suka yi dariya, saboda wada mafi yawa akan masa dariya in an ga kaurinsa saboda bai da tsawo. sai sahabbai suka yi dariya, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kaurin Abdullahi dan Mas'ud kuke yi wa dariya na rantse da Allah kaurin Abdullahi dan Mas'udi ya fi dutsen Uhud nauyi a sikeli ranar alkiyama. Wato abin ba gangar jiki ce kawai ba, matsayi da girma da daraja da yake da ita a wajen Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace wallahi kaurin Abdullahi dan Mas'udu ya fi dutsen Uhud nauyi a sikeli ranar alkiyama. Wanda suka je Madina sun ga dutsen Uhud, wanda dutsen Uhud akalla ya kai mita 120 a tsawonsa, fadinsa kuma zai kai kilomita 7. To Annabi sallallahu alaihi wasallama yace da za a dauki wannan a dora shi a sikeli, a dauko kafafuwan Abdullahi dan Mas'udu a dora a sikeli, to sai kafafuwan Abdullahi dan Mas'udu sun rinjayi wannan katon dutse, saboda wannan nauyi ne kawai, wannan ko nauyi ne na imani da kuma san Allah da manzansa da kuma addinin musulunci. Wannan hadisi Imam Ahmad da Ibn Sa'ad da Abu Nu'aym da Abu Ya'la da Tabarani suka rawaito shi da sanadi ingantacce. Abdullahi dan Mas'udi ya rasu a Madina shekara ta 32, an binne shi a Baqi'a yana da shekara 67. Yayi wasiya lokacin wafatinsa cewa Az-Zubair bin Awwam, ɗaya daga cikin al-asharatu al-mubashsharuna bil janna, yace yayi masa sallah. To da aka yi masa sallah aka binne shi, Allah ta'ala ya kara yaddarsa a gare shi. Sai mutum na biyu shine Abdullahi dan Abbas. Duk sanda aka ambaci Abdullahi dan Mas'udu, mafi yawa akan biyo baya da Abdullahi dan Abbas, domin akwai Abdullahi waɗanda suka shahara su biyar, wanda aka fi sani a zamanin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama. Duk da yake mun ce sahabbai masu suna Abdullahi sun kai mutum 609, amma guda biyar suka fi shahara. Wani sunan nasa ya bace alkunya ta rufe shi kamar sayyidina Abubakar, sunansa Abdullahi bin Usman, shi ma babansa alkunyarsa ta boye sunansa. Yanzu da zaka tambayi wani kace a cikin sahabbai wane ne Abdullahi bin Usman, ba kowa ne zai iya baka amsa ba, amma ana nufin sayyidina Abubakar bin Abi Quhafa, saboda shi ya shahara da Abubakar hatta danne alkunyarsa ta danne sunansa. Shi ma mahaifinsa ya shahara da Abi Quhafa har an fi saninsa da Abi Quhafa din fiye da Usman. To shi Abdullahi dan Mas'ud su biyar ne waɗanda suka shahara da Abdullahi, hamma in an ce Abdullahi mafi yawa ba a wuce su. Akwai Abdullahi bin Amr bin al-As, akwai Abdullahi bin Zubair, akwai Abdullahi bin Umar, akwai Abdullahi bin Abbas, akwai kuma Abdullahi bin Mas'ud. Su waɗancan guda hudu a Badila su sahabbai ne, dukansu ƴaƴan sahabbai, kowannensu sahabi ne kuma babansa ma sahabi ne. Kamar shi Abdullahi bin Abbas, Abbas bin sahabi ne, Abdullahi shi ma sahabi ne. Abdullahi bin Umar, Abdullahi sahabi ne, shi ma babansa Umar sahabi ne. Abdullahi bin Amr bin al-As, Amr bin al-As sahabi ne, ɗansa Abdullahi ma sahabi ne. Haka nan kuma Abdullahi bin Zubair bin Awwam, Az-Zubair bin Awwam sahabi ne, kuma gashi shi ma ɗansa Abdullahi sahabi ne. To shi Abdullahi dan Mas'ud yana cikin manya, dan haka su kamar ƙanana ne, kamar matasa ne a lokacin. Abdullahi bin Abbas dan Abdul Muttalib dan Hashim, da haka shi Abdullahi dan Abbas ya hada darajoji guda uku. Gashi sahabi babba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma gashi ahlul baiti, domin sun hada nasaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, dan ammin annabi ne sallallahu ta'ala alaihi wasallama. Da haka matsayin Abdullahi bin Abbas kamar kani yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da mahaifinsa ammi yake ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama. Wato wa yake ko kani ga mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da haka ya hada wannan. Sannan na uku gashi babban malami masanin alkur'ani. Allah ta'ala ya ba Abdullahi bin Abbas sanin tafsiri, ya bashi hikima, ya bashi fasaha, ya bashi kwazo. Abdullahi dan Abbas sunan mahaifiyarsa Ummul Fadli, ana mata alkunya da Ummul Fadli, yar uwar ummul mu'minina ce Maimuna, amma sunanta Lubabatu bintul Harith al-Hilaliyya. Lubabatu bintul Harith al-Hilaliyya ita ta haifa Abdullahi bin Mas'ud, Abdullahi bin Abbas. Yana da ƴaƴa guda bakwai shi Abdullahi dan Abbas. Akwai Al-Abbas, akwai Aliyu, akwai Al-Fadlu, akwai Muhammadun, akwai Ubadullah, akwai Lubabatu, wato ya sawa ƴarsa kenan sunan mahaifiyarsa. Akwai kuma Asma'u. Wannan sune ƴaƴansa guda bakwai, maza guda biyar, mata guda biyu. An haifa Abdullahi bin Abbas kafin hijira da shekara uku. Ya zama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsawon wata 30, domin ba su samu daman yin hijira shi da mahaifiyarsa ba, har sai a lokacin fatahu Makka. a lokacin da suka hijira suka dawo Madina. Kuma ya dade da musulunta kafin wannan lokacin, duk da yake yana yaro karami. Sun yi hijira shi da mahaifinsa a fatahu Makka. Yayi karatu a wajen manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka kware a wajen harkar ilimi, kamar sayyidina Umar da sayyidina Ali da sayyidina Mu'az da mahaifinsa Abbas da Abdurrahman bin Auf da Abu Sufyan da Abu Zar al-Ghifari da Ubay bin Ka'ab da Zaid bin Thabit, wato secretary general na majalisa Annabi sallallahu alaihi wasallama, kwararren marubuci wanda kuma ya jagoranci committee hada alqur'ani a lokacin sayyidina Abubakar. To yana cikin malaman Abdullahi bin Abbas har lokacin da yake zuwa kofar gidansa daukan karatu, sai shi Zaid bin Thabit yake ce masa, ya kana ahli baitin Annabi sallallahu alaihi wasallama, zaka dinga zuwa kofar gidana daukan karatu, ka aiko min manani in zo gidanka in koya maka karatu. Sai Abdullahi dan Abbas yace, to ai ne haka, ban girmama ilimi ba, shi ilimi ana zuwan masa ne, ba shi yake zuwa ba, malami ya kamata a tashi aje gurin sa dauki ilimi. Kuma in yazo kofar gidan Zaid bin Thabit baya cewa ai sallama da shi, sai ya zauna har sai lokacin da ya fito. Sai ya fito ya tafada yace, ya baka aika ka ce in fito, bai ce ai ba aiwa malami haka, duk mai son ilimin sa yayi albarka. To sai ya mutunta, ya darashta, yayi ladabi ga malamin da yake daukan ilimi a gurin sa. To da haka ne Abdullahi bin Abbas ya tara ilimi mai yawan gaske, yayi karatun alqur'ani a wajen waɗannan manyan sahabbai masana qur'ani guda biyu, Ubay bin Ka'ab da Zaid bin Thabit. Ikrama ya rawaito daga Abdullahi dan Abbas ya ce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya shafi kaina, yayi min addu'a Allah ya sanar da ni hikima da kuma fassara alqur'ani. Bukhari da Imam Tirmidhi da Ibn Majah da At-Tabrani suka rawaito wannan hadisi da sanadi ingantacce. Abdullahi bin Abbas ya rawaito hadisi 1660 daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana cikin mutum bakwai da suka fi kowa yawan rawaito hadisai. Bukhari da Muslim sun yi ittifaki akan hadisai 75 wanda Abdullahi dan Abbas ya rawaito. Bukhari shi kadai kuma ya rawaito hadisi 120. Muslim kuma shi kadai ya rawaito hadisi 9. Abdullahi dan Abbas ya rasu a Taif shekara ta 68 ko 67, yana da shekara 71 a duniya. Karshen rayuwar Abdullahi dan Abbas ya samu makanta, don haka sai ya dinga bada ilimi a matsayin wato kwakwalwarsa ce take aiki da zuciyarsa lokacin idansa baya gani. Har yana faɗan wasu baituka guda biyu bayan makanciyarsa, yana cewa, in ya akhuzillahu min aynayya nurahuma fa fi lisani wa qalbi minhuma nuru, qalbi zakiyun wa aqli ghayru zi dakhalin wa fi fami sarimun kasayfu ma'thuru. Yace, idan Allah ta'ala ya karba hasken ido na guda biyu, to ina da wasu hasken guda biyu, akwai haske akan harshe na iya bayani, akwai kuma haske a zuciyata na fahimta. Zuciyata wayayya ce, hankali na kuma babu rudu a cikin sa, sannan a baki na akwai takobi mai kaifi ga yawa jini na wuce. Wato yana gaya mana dauke idansa da Allah ta'ala yi wani abu ne na jarabawa daga Allah ta'ala, amma wannan bai hana ko bai shafi harkar ilimin da ya haddace a kansa ba, da kuma fasahar da Allah ta'ala ya bashi a baki ba. Dama Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya gaya mana, duk wanda Allah ya jarabce shi da rasa idanuwansa guda biyu, yayi hakuri ya maida al'amari zuwa ga Allah, to Allah zai musanya masa da shiga aljanna sakamakon rasa idanuwansa guda biyu. Abdullahi dan Abbas ya tara ilimi mai dimbin yawa na alqur'ani da hadisi, har ma ana ce maka idan tafsiri ya zo daga manyan almajiran Abdullahi dan Abbas, irin su Mujahid, irin su Ikrama, irin su Tawus, to idan tafsiri ya zo ma'asur daga waɗannan manyan wato almajiran Abdullahi dan Abbas, to ya ishe ka tafsiri. Malamai sun ce tafsiri dole ne wanda zai tafsiri sai ya ɗauka so ɗaya daga cikin shida. Wato tafsiri baya fita daga ɗaya daga cikin shida. Na farko tafsirul Qur'ani bil Qur'an. Na biyu tafsirul Qur'ani bis Sunna. Na uku tafsirul Qur'ani bi aqwalis Sahaba. Na hudu tafsirul Qur'ani bi aqwalit Tabi'in. Na biyar tafsirul Qur'ani bil lugha al Arabiyya. Na shida tafsirul Qur'ani bil ra'yi wal ijtihad. Wato ko dai a fassara Qur'ani da Qur'ani, ko a fassara Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma a fassara alqur'ani da maganganun sahabbai, ko a fassara alqur'ani da maganganun manyan malaman tabi'ai, ko kuma a fassara alqur'ani ta hanyar komawa cikin tsagwaron harshen Larabci ko kuma fasara Al-Qur'ani da ijtihadi da kuma gurgurdan fahimta. To anan ne shi ra'ayin malamai suka kasashe uku, akwai ar-ra'ayul mahmud, akwai ar-ra'ayul mazmum, akwai ar-ra'ayul mutawaqqafu anhu. Akwai ra'ayi wanda yake ya dace da gaskiya da adalci da kuma abinda shari'a ta zo da shi. Akwai kuma ra'ayin da san zuciya ya shiga cikin sa da jahilci. Akwai kuma ra'ayin da ba za a zarge shi ba, ba za a yabe shi ba. To duk wanda ya ijtihadi ya dace yana da lada biyu, in ya kuskure da kyakkyawan niyya yana da lada ɗaya. Kissa ta tabbata ingantacciya dangane ga ilimin Abdullahi bin Abbas tun yana yaro. Wata rana Sayyidina Umar yakan shigar da Abdullahi bin Abbas cikin manyan sahabbai kuma gashi dan karami. Wannan abin sai yake wa wasu sahabbai ciwo, ya za a dauko yaro da bai wuce shekara 12, 13, 14 ba a dinga sa shi cikin manyan sahabbai. Sai Sayyidina Umar yake ce musu, kun fa san matsayinsa, Allah ya bashi ilimi da zaka'i, ba wai shekarunsa na duba ba, fasahasa da iliminsa na duba. Sai ce, to amma zan gwada shi wata rana a gabanku. Wata rana an taru a majalisar Sayyidina Umar, sai yake ce musu, yau zan gwada ku, wa zai iya fassara min idza jaa nasrullahi wal fath. Wasu suka ce wannan aya tana nuna mana in mun ga addini yayi karfi ana shiga addinin musulunci, to mi ta tasbihi mana ta hamidi. Wasu kai shiru. Sai tambaya Abdullahi dan Abbas, kai ma haka kake gani? Yace a'a. Yace me kake gani? Yace wannan sura tana mana bishara ne, kuma tana sanar da mu cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya isar da sako Allah zai karbe shi zuwa gare shi. Yace to ni ma haka na fahimci wannan sura. Yace to kun ga dalilin da yasa nake shigo da shi cikin ku domin in nuna muku matsayin da yake da shi. Wannan ya isa Abdullahi bin Abbas daraja, kuma ya bar zuriya mai yawa a duniya wanda har suka yi karfin da suka iya kafa gwamnatin da ake kiranta daular Abbasiya, wanda an ce daga zuriyarsa kadai da jikoki da jikokin jikoki an samu mutum sama da 10,000 wanda suka fito daga zuriyarsa, da sarakuna da masu mulki da masu kuɗi da talakawa da malamai da waliyai da salihai, duk daga zuriyar Abdullahi bin Abbas. To Allah ya saka masa da alheri akan abin da ya yada na ilimi, kuma ya ƙara mai yardarsa a gare shi.
Ya musliman ahwa wa la yahwani
nan za mu tsaya a cikin wannan shiri namu na kundin tarihi. A madadin mai ɗaukar mana wannan shiri Hassana Salisu Abubakar da kuma sashin addinin musulunci na gidan Radio Freedom, ni Muhammad Aminu Ibrahim nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
أجراهم قد ألجموا فارتع كل لساني أتراهم قد خدروا.